Nigeria, as Africa's largest country, largest economy, largest democracy, is essential.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken kenan a lokacin da ya halarci wani taro da bankin Raya Afirka ta shirya a birnin Lagos na samar da abinci da kuma tallafawa manoman nahiya. Mr. Blinken ya jaddada kudirin gwamnatin Amurka kamar yadda ya jaddada bayanan da shugaban Amurka Joe Biden ya yi tun farko. Cewa kamata ya ce nahiyar Afirka tana ciyar da kanta ba ma ciyar da kan nata ba ciyar da sauran kasashe na duniya. To koya 'yan Najeriya musamman ma dai masana tattalin arziki ke kallon wannan ziyara na bunƙasa tattalin arzikin Najeriya da ma Afirka ga dai Dr. Dauda Muhammad Kwantagora masanin tattalin arziki da sakajari.
Kin yi wannan ziyaran da sakataren ƙasa na Amerika zuwa Blinken da ya kawo a Najeriya. Wannan daga cikin alfanu shi ne an daɗe ba a samu irin wannan ziyara daga wani babban jami'i na ƙasar Amerika ba. To kuma idan ka lura yanzu akwai rikita da kuma yaƙi-yaƙi a ɓangarori na duniya musamman kaga yaƙin nan na Russia da Ukraine ya canza salon hulɗan diplomasiya da wasu ƙasashe. So kaga Afirka yanzu ana ganin mahimmancinta tunda babba ce kuma Afirka Najeriya ita babban ƙasa ne wadda take da kasuwanni. Kamfanonin da suke da alaƙa da wannan ƙasashe da kuma su kamfanonin Najeriya za su yi amfani da wannan dama din su ga wasu irin buƙatu ne na ƙasashe Amerika za su buƙata a hulɗar kasuwanci.
Har ila yau sakataren harkokin wajen na Amurka Anthony Blinken kafin ya tashi zuwa ƙasar ta Angola ya gana da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu inda kuma ya yi alƙawarin cewa gwamnatin Amurka za ta baiwa ƙasashen yammacin Afirka ƙarin kuɗi har dala miliyan 45 domin yaƙi da ayyuka irin na ta'addanci kamar da tun farko gwamnatin Amurka ta yi alƙawari na yaƙi da ayyukan ta'addanci a nahiyar. Tun da farko dai sakataren harkokin wajen na Amurka da ƙaramar da wata cibiya da ake kira American Corner a unguwar Lekki da ke birnin Lagos wurin da za a samu muhawara da musayar ra'ayi tsakanin 'yan Najeriya da kuma Amurkawa domin bunƙasa zamantakewa da kuma ci gaba na tattalin arziki da kafa mulkin demokaratiya musamman ma dai a tsakanin matasa.
I'm here in Nigeria at President Biden's behest, and earlier this week we were in Cabo Verde in Cote d'Ivoire, and we'll be going on to Angola because we share that conviction. Africa has shaped our past, it is shaping the present, it will shape our future.
Babangin Supreme Ray Amurka daga Lagos.